masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanin na an tashi lafiya
to lafiya law malama gari da fatar ke na ke tashi lafiya
lafiya lumuya wajen naku
to wajen mu alhamdulillah sai addu'a
eh da san ce me ya dauki hankalinka a Amurka sai kuma naga abin da yafi dauka hankalinka ya koma gida na sanin
wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya dauke mana hankali ana Amurka amma kuma gaskiya karshen makon hankali sai ya karkata gaba daya koma gida sai san yadda al'amura suke a wannan zanga-zangar da wato ƴan Najeriya suke gudanarwa a rufa din kasar sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta
hankalin ko ba nan Amurka kaɗai ba kamar ba mutanen gida a Najeriya ba ina ga hankali ya karkata domin kamar yadda ake cewa wai idan in Najeriya ce tari ko sai dukkan kasashen nahiyar Afirka kuma sa-saji idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya an gama lafiya kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata
to amin sun ma'anin lalle kan shi ne babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban giwa malama zai
haka yake
yawa ko ne aka yi
addu'a kullum
ko ne aka yi ana so ne a sami amfani ne sa ba wai a abin nan a yi shi akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali shin haka din wasu sun diskata wasu sun marasa rayukansu yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukansu a sana'o'insu sun tsaya cek da dai sauransu to muna fatan Allah ya sa kamar da kika faɗa Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin saboda yanda rahotanni suka bayyana a abin bai yi daɗi ba a wasu wuraren duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun ji kuma wato malama Grace ni abin da ma ya fi ban sha'awa duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici amma dai abin da ya fi ban sha'awa shi ne yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga zanga duk da yake dai ba akan su ne matsalar koko ba gare su ne matsalar take kace kan ba amma dai akalla ba a tsara ba ga tsari irin na demokradiya sai ga a iya cewa akalla sun fito sun yi abin da Bature ke cewa sharing din filin tare da su masu zanga zanga
so Allah ya kara fahimta juna da kuma tabbatar da shugabanci na kware da kuma kara ba da zaman lafiya da ci gaban kasa wannan bala'i ne Allah ya yaye shi Allah ya kawo ci gaba da cikakken zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma kasashen
da gaskiya kan
tasowa baki daya
gaskiya kan anin sun ma'anin sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani shi sai daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda ƴan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata kabila ko wani abu ba saboda ni saboda abinda suke yaki akan shi misali in har ta tabbata wato rashin yunwa wato rashin tsaro da yunwa da karka yake su abu ne fa da bai san wai wani addini ba shi ba ruwan shi saboda haka sai suka zo da murya daya zaki ga kaman dai da aka tsammananta zaki ga mabiya addini daban-daban in ma lokaci na ga ma wasu wurare malama gareshi inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar amma sai ƴan uwansu na biya addinin kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga su kuma za a iya cewa aƙalla wannan wani in ma komai dai ba a samu ba wannan bai ci gaba ne ta yadda ƴan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasarar su muddin babu haɗin kai a tsakaninsu.
Babu haɗin kai haka sai sun tsaya maɗaurin su ɗaya.
Na'am gaskiya.
To Allah ya ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya.
Allah kun ya kai mana mun tuba ga farko mana rabbi ka sauka mana musibar da ta faɗo mana rayuwa ta sauya mana Allah ka inganta mana talaka mun ta koya yau muna cikin halin da al'umma mun kai ga da yau talaka ba ya cike rayuwa ka ba da kai duka talaka mun barka talauci na ta haɓaka gari gari an kunna ka
kamar da muka saba bari mu tafi zangon gaishe bari mu fara da miƙa gaisuwar fata alheri da ke murna ga kaka kenan mun dai sabon aure na sanyin nan na samu mai gida
a to malama gaisu barka da arziki
wallahi abun nagode kwarai da gaske isha babban yayan mu barista da dan farin ta ya samu karuwa Sami da matar shi Binta sun sami karuwar da namiji wanda aka rada ma suna Salim ni kadan Lami. Allah ya raya mai gida, Allah kuma ya biya bukatun buriyar baki daya. Sai kuma mun mika gaisuwar sakon fatan alheri daban gajiya ta mai martaba sarki ne Alhaji Umar Faruk Bahago wanda aka bikin daurin auren Esther Ramatu Hamidu Ibrahim Kuta da angonta Abdulrazzaq dan Juma Muhammad wanda aka daura ma auren jiya Juma'a a fadar sadaki birnin Nila ta jihar Niger. To Allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya, Allah kuma ya sa dukkan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya. Allah ya sai Allah mutuka raba aka ce ko
takalmin kazawa.
Yawwa,
to amin kuma da malama gare.
To na san yana mu ma sashen Hausa mun samu karuwa mun sabbin wakilai go a leda ko
eh gaskiya ne duk da wasu su ba ta babbi bane
amma so don su ta leda ba ta sa ku kike da su kike sabbin wakilai a sashen Hausa.
Na'am gaskiya ne.
To wato ji Abdulrazzaq Abdulrazzaq Bello Kaura da kuma Ahmed Muhammad dan Atabi
kika
zama amarai amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda kuka shafa wakilan mu
daga jihar
Fara jin buriyoyin su kwanan nan
daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma
Niger
Kogi da Benue
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara
ne ko Kogi da Kwara ko jihar Kogi da Kwara. To Allah ya shige mana gaba baki ɗaya, Allah ya bamu nasara.
To amin kuma amin malama Grace. To bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin Abari ya huce zuwa ga dindin masu sauraron mu musamman wanda ke aiko mana sakonni ta dukkan kafafen na internet. Da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja Bauchi a unguwar kawatin Madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Babu Sohulane wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a unguwar kawatin Madaki. Sai kuma ta gaisar zuwa ga Bilal Dallo Yari wato ɗan Dallo uban Dallo a gidan yarin Bauchi da kuma Dallani Kaura na ƙauren Bauchi mai sa wato mai sayar da naman kaji a tashar Das a garin Bauchi. Sai kuma ɗan Juma Bauchi na Honorable Bashir Yakubu Lame wanda ke unguwar ɗan Juma Goje a garin Bauchi. Sai malam wato malama Ummi Umar malama a karamar sakandare ta Bakaru Primary a garin Bauchi da kuma malam Musa Abdullahi sai da masana makarantar primary. Sai kuma Hajiya Lauratu Ahmed Lame wadda aka fi sani da Hajiya Lauratu Banga a Bauchi. Sai kuma Farfesa Aminu Baffa na asibitin kewa na jami'ar ATBU da ke garin Bauchi. Gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Machu direban keke Lago karamar hukumar Darajo a jihar Bauchi da kuma Muhammad my friend Babu Gudu da Yahaya Dallo Azare da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare. Sai Yalwaji ɗan Tayi mai direba babbar tasha Azare da mai martaba sarkin Lago Alhaji Jamilu Magari. Sai Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagun Salban Garajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyar Katagun da Alhaji ɗan Karabiɗa mai blouse a bakin kasuwa Azare da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To amin kuma amin. To bari mu miƙa bari ta mata son kai ne aka ce so ne amma son kai ya fi ko
haka ne malama.
To kaga ba kafai ake samun mata suna aiko saƙonni ba saboda haka bari in zaro wannan da ya fito abokaina mata Maimuna matar Aliko Autaka Tinta Yalwar Gindin a Fati Barikin Ladi da jihar Filato. Sai kuma Amina da Amina matan Lawal Barkeji jihar Sokoto da Hajara Gidado Tefo Fulanin Gindin Akwati. Sai Adamu Babangida Ayuku Fulanin Gindin Akwati da Hajo Marar Barba mai nama Barikin Ladi. Sai Aisha matar Usaini Dangote karatuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai kwamfuta mai yama. Sai Hafsat Comrade Iliyasu Yakubu Didawa da Raunat Isa Muhammad gwarmaji sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silba da Hajara Isaya Lamu dan masanin Lamiru Limauro sai Asaba Haruna Bidiwa Tarmatuwa da Hajiya Hadiza Ramin Kura sai Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rijau sai Halima Comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar Malami Kura garin Sarkin Noma sai Sani Lengelenge da kuma Aliko Auta Kafinta da fatar sun tashi lafiya. Makon da yake kike kace wai zaka rama to na jira ko zaka rama sai ni jisi sai ne
bari
suka
ai kin san kin san na dai musu ujuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an samu dan matsaloli a Maiduguren nan akwai hare-haren da aka kai na yan ta'adda da kuma abin da ya faru a
ke sa ka daga kafa
a domin dan daga masa kafa saboda muna dan yi alheri sai sai yan uwan mu ne bayin mu ne don haka dole mu dan mu taya su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka
zamu
abin nan eh
to na sani na ka san fulani da zai radio kowa saboda fulani ya san shi da zai radio to shike nan sai wannan ba fulani na sani ne ya je sawo sabon radio
to
ya aje shi dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin load quality shi ka san radio na dadi akan yi musu wata jaka
wata riga ba kware da gaske
yawa riga ta fata nan to riga fata nan a cikin riga fata nan ya dora ta sama inda a gani shi yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawa musu kaɗe ba da shi ya kunna radio shi zai tashi ya kashe
kwarai kin san kuma tani akwai shi sa akwai tattali da tsantseni
akwai tattali to ashe na sani na wannan fata ta radio nan da ke jikin radio nan
ehe
beraye suna jin
kai kai kamar
wani abinci ne
yawa eh
to shikenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kace ba taba shi ma kwata-kwata
to
ashe bai sani ba beraye sun ci leda
har sun kai ga radio
sun shiga yawa sun je sun mu da ba radio sun kawaya
to
ya kunna radio ya ji shiru
to
kenan sai dauki radio
sai kai wurin gyara
yana kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana bude radio a ce bera da ya ci har ya harbu a cikin radio yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga bera a fita fir
kai
sai ba fulata ne na tarina wanda na yayi wup ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda
a gaskiya
ya dauki sanda shi ya fara bin bera da gudu yace wai a tare shi ga mai magana a jikin rediyo
nan ya zama bera
eh kawai shi a jin sake shi wannan bera shine ke magana a jikin rediyo tun da in ya bari ya fito
ba zai ko magana ba
Kazi mutumin naka na sanyi na.
Ala na gari wannan bishirin gobirawa ne da bare-bare bishirinsu ne mun sani.
A so suka aka ce to tun daga yau da shi dai yanzu shi yasa yanzu in ka samu ba fulata ni ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne za ka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma za ka tulluke to
zai tsira abin nan a lawa gare sai wannan ai fulatin ya san duk abin da yake in ga miki sharri ne dai kai na mura da bare bare kuma ba komai suna ƙara cin bashi ne
da ga malama ta daga mu da zo su dinga da ka tilin guga burki da yanzu a bada dai
Murtala Faruk Sanginna
Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta yi dadi
Thank you.